muje zuwa mazan yin gidan soja muje zuwa mazan yin gidan soja yan mazan faman Nigeria in Nigeria yan mazan faman Nigeria
sojojin Nigeria
yan mazan faman Nigeria
sojojin Nigeria
mun yaba jama'ar Nigeria
sojojin Nigeria
ga amanar yan Nigeria
sojojin Nigeria
kun tsare lardin Nigeria
sojojin Nigeria
kun tsare yancin Nigeria
sojojin Nigeria
da iyakokin Nigeria da haƙoƙin ƴan Nigeria rayukan ƴaƴan Nigeria manu wallaba nuna gaba da ƴan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria yawa jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria yan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria yawa jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria yan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria yawa jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria daga Abu har Imfantari ba kama da na ƴan Nigeria
sojojin Nigeria
atilar mazan Nigeria ba kwatancin ƴan Nigeria
sojojin Nigeria
daga Afusa har Nebin ruwa ba kama da na ƴan Nigeria
sojojin Nigeria
sanin makamar aiki jimmiri ba a kai ko ba ƴan Nigeria ƴan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria ko arawar sojan nan farati ya kunye zarce ƴan Nigeria
sojojin Nigeria
kar a je gabatun atisaya nan ku kai uwa kuma har da makarbiya
sojojin Nigeria
ku kafatan duk babu ragin daka ba kamar ku kakaf ifirikiya
sojojin Nigeria
gashi taken ƴan Nigeria ya fi daɗi ya kaf ifirikiya ƴan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria kun zamo giwar namun dawa garkuwar yankin Afirikiya
sojojin Nigeria
nasarar yakin Liberia sai da sojojin Nigeria
sojojin Nigeria
nasarar yakin Sara Leone sai da sa hannun Nigeria
sojojin Nigeria
galabar yaki na Somalia a sai da kai dokin Nigeria ƴan mazan faman Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria gurguso rikici na cikin gida ƴan biya fara sun takoka
sojojin Nigeria
waiwaya a wajen mai tafiya ai ado ne ba wata tankiya
sojojin Nigeria
mun ga yarda akai zaki biyan da ke san sojin Nigeria
sojojin Nigeria
mai tsina da yacce jahar Kano kan aki fita ai azama turbaya
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
duba ne ja dalta sansanin masu satar mai da akai jiya
sojojin Nigeria
burata yana manjo general ishi ya daidaita musu tafiya
sojojin Nigeria
yanzu lafata dal general yake kuma hafsan sojan mazan jiya
sojojin
so ta da kaya ta hakurkura a sun zamo tsuntsun nan mujiya
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
ba su kuni inda ta zagaya ako a dangi iko ko ara'aliya
sojojin
mazan arata boda bindiga aga iwanan gafu mana akiya
sojojin Nigeria
ga mijin rajiya Nigeria mai nagarta a bashi da kare
sojojin Nigeria
Buhari janar lamba daya mai gaba ga da zabugai ke biya
yan mazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
Buhari general lamba daya a mai gaba ga da zabugai ke biya
sojojin Nigeria
mujin ummu na Nigeria a mai nagarta a bashi da kare
sojojin Nigeria
ga mazan arta boda bindiga aga iwanan ga kuma na akiya
sojojin Nigeria
ba su kuni inda ka zagaya ako a dangi ko kuma rariya
yan mazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria
ga ko hafsan sojan mazan jiya a burata a tafa ko ku kaya
sojojin Nigeria
da baibayi laushi ga cin kafa lalama koko da hatsaniya
sojojin Nigeria
bisu sannu tukuru baban tukur karen giya kwata aka aya ajiya
sojojin Nigeria
kasar goni do dai yan zariya ina da gigu don sago da yasa
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria
bisu sannu tukur baban tukur karen giya kwata aka zai jiya
sojojin Nigeria
kasar goni do dan yan zariya ina da gigo do sago do yata
sojojin Nigeria
da baibayi laushi ga cin kafa da lalama koko da hatsaniya
sojojin Nigeria
ga ko hafsan sojan mazan jiya burata a tafa koko kaya
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria mun yaba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria
mun yaba maku soja mazan jiya da addu'a da yabo dukana abiya
sojojin Nigeria
muna yaba maku soja mazan jiya gami da goyen baya bai daya
sojojin Nigeria
cikin burane har da su karkara ana addu'a ikan Nigeria
sojojin Nigeria
Allah ka ba mu zaman ni lafiya cikin gida da wajen Nigeria
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria in ya ba jama'ar Nigeria sojojin Nigeria
Aminu ladan daga Abubakar alan waka kuma inkiya
sojojin Nigeria
na tudun murcan a jahar Kano dan halalin dai Nigeria
sojojin Nigeria
fada karuwa nan aka sanni ni ba to ma san ci ko gai gaya
sojojin Nigeria
kishi na a Nigeria bukata ta a Nigeria
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria in ya ba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria in ya ba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
yan bazan fa man Nigeria sojojin Nigeria in ya ba jama'ar Nigeria da sojojin Nigeria
songs.com